goma sha biyu ga watan Ramadan 1436 hijiriya, kuma 30 ga watan 6 shekara ta 2015 miladiya. Wannan shine zaman mu na 12 darasi na 10 a wannan karatu da muke yi na tafsiri da bayanin ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma a wannan wata na wata, a wannan azumi na watan Ramadan a masallaci mai lamba 36 Bonnie Street a cikin jihar Rivers a garin Port Harcourt. A suratul An'am da muka fara daga aya ta 141, yau insha Allah za mu fara daga aya ta 151, an ci aya 10 kenan a cikin wannan yan kwanaki. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin wasiyoyi guda 10, kul ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, ta'alau, tunda yanzu an haramta muku, an gaya muku cewa abinda kuka haramta ba daidai bane, to ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum, in gaya muku abubuwan na gaske da ubangiji ya haramta muku, wancan najis ne ba ku, ba ubangiji ne ya haramta ku, ku haramta wa kanku, to ku zo ga na gaske. Da sunan guda goma, na ɗaya Allah ta shirku bihi shay'a, kada ku haɗa bautarsa da wani ko wani abu ko wani, shi kaɗai za ku bautawa. Wabil walidaini ihsana, wasiya ta biyu, ku yi wa iyaye biyayya ku kyautata musu. Wasiya ta uku, wala taqtulu an-nafs wala taqtulu awladakum min imlaq, kada kuma ku kashe ‘ya’yanku saboda talauci, mutum yana cikin talauci da halin kakanni kayi sai ya gaba yadda zai yi kawai wanda ya kashe ‘ya’yansa ko ya haƙa ran ya binne su kamar yadda zariya suke yi, ko kuma idan ya ga cewa matar ta samu ciki yana cikin tsoron kada ta haihu ta ƙara masa wani abu sai ya je a zuwa ciki.